This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Yau Lahadi 11 ga wata, ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Isra'ila ta auna birnin Rafah na zirin Gaza da har-haren jiragen sama jiya Asabar, bayan da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayar da umarnin a bullo da wani tsari na kwasar farar hula daga wannan birni dake kan iyakar kudancin yankin, gabanin wani samaman da ake tunanin za a kai ta ƙasa. Kafar labarai ta AP ta ruwaito jami'an lafiya da shaidun gani da ido na cewa mutane akalla 44 aka kashe, ciki har da yara sama da dozan. Majalisar Dattawan Amurka na kan aiki a wannan ƙarshen mako kan wani ƙudurin tallafin soji da zai ci dala biliyan 95.3, wanda daga ciki za a ware dala biliyan 60 don agaza ma ƙasar Ukraine a yakin da take yi na kare kai daga Rasha. Zuwa daren ranar Juma'a, sanatoci 64 sun kada ƙuri'ar amincewa da ƙudurin, a yayin da guda 19 kuma suka kada ƙuri'ar ƙin amincewa. ‘Yan Republican 14 suka bi sahun ‘yan Democrat wajen sa ƙudurin ya haye zuwa mataki na gaba, yayin da suke fuskantar turjiya daga wani gungun ‘yan Republican na gidi waɗanda ke da kusanci da na gaba a takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Republican, wato Donald Trump, wanda bai ɗaukar batun baiwa Ukraine tallafi don yaƙar Rasha a matsayin wani abu mai muhimmanci. A Najeriya, wani binciken da ya biyo bayan ƙorafe-ƙorafe daga matan aure ya tabbatar da cewa mazaje da dama sun gudu sun bar iyalansu saboda matsin rayuwa. Alal misali, wani rahoton hukumar kare ‘yancin ɗan Adam ta ƙasa ta hannun kakakinta Mr. Ali Alola Alfinti ya nuna cewa a jihar Gombe kawai ma an tabbatar da sahihancin ƙorafe-ƙorafe 106 daga cikin 280 na gudun mazaje a bara kawai ma. Hasali ma, wani ganau a Gomban ya gaya ma wakilin sashen Hausa Abdulluhan Muhammad cewa,
to wallahi ina tabbatar maka, magidanta a abokanena maka ko a anguwarmu nan ma akwai waɗanda yanzu sun tafi. Yanzu haka nan maganar da nake da kai, wallahi ga wani yaro nan yake yazo neman sadaka ne, yake me daga ina, yake mamarsa ne take yazo ya dinga yawo, shine in sun yi bara din ake samun dan abin da za a tafi. Saboda haka wahalar da ake sha ya wuce duk yadda mutum yake tsammani.
Wani magidanci a garin Gombe, Garba Taylor Hero Ganau Dil Gombe.
A gaida Abdul Wahab. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Azbunawa ‘yan tawaye jiya Asabar sun yi shelar kawo ƙarshen katse hanyoyi da suka yi a watan Disamba a faɗin arewacin Mali, bayan da sojojin ƙasar suka ƙwace garuruwa da dama. An kawo ƙarshen katse dukkan hanyoyi tun daga kan iyakar ƙasar Algeria zuwa garuruwan Timbuktu da Gao, a cewar ƙungiyar CSP mai alaƙa da dakarun ‘yan tawayen ga kafar labarai ta AFP ba tare da wani ƙarin bayani ba. Wannan ƙungiyar ‘yan tawaye mai rinjayen Azbunawa dai ta rasa iko da wurare da dama a arewacin ƙasar, bayan wani samaman da sojoji suka kai a ƙarshen shekarar bara. Yayin da ‘yan Najeriya ke ci gaba da kokawa kan ƙarancin abinci da kuma tsadarsu a faɗin ƙasar, rahotanni na nuna cewa har wasu sun shiga tonan ramukan tururuwa don ƙalato hatsi. Kan haka ne wakilinmu a Borno, Ibrahim Ibrahim, ya zagaya don tantance wannan rahoton.
ko anan jihar Borno ma aka lamarin yake inda har ya kai ga wasu yankunan kananan hukumomin Ingala da Kwanduga suke toran ramukan gidan tururuwa da zumman samun hatsi dan girkawa a gidajen su wasu da suka zanta da muryan Amurka sun bayyana cewa
san kawa shakar falla kodi har shakar falla kodi abu yana ba ne nan jo ko hala mai yakin
a jawabin ta tace bayan sun tona ramin tururuwa baya wuce su samu hatsi shaka dai daya ko ko shinkafa kuma baya ma kai ga sun samu irin yadda ake bukata
muna tona ramin tururuwa a taimaka mana dan Allah mu da mana samun hasi sha kade kwano amma yanzu baya kai wa saboda mutanen sun yi yawa
wasu yan Najeriya masu fama da rashin abinci a ƙarshe wasu makaman kare sararin sama da sojojin gamayya ƙarƙashin jagorancin Amurka ke sarrafa su a gabashin Syria sun katse har-haren wasu jirage marasa matuƙa guda 6 waɗanda suka auna sansanonin sojojin dake daura da matatar mai ta Konono jiya Asabar a cewar wata majiyar tsaro majiyar dai bata fayyace ba kafar labarai ta Reuters ko har-haren sun ratsa da wasu ba
labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba
social media duniyar matasa miya da alkai karmi a kazan ba
masu sauraro assalamu alaikum tare da fatan ana cikin koshin lafiya sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo sunana Halima Abdullahi jagorar shirin madalla a cikin shirin na wannan lokaci zamu yi nazari ne akan soyayya da kibla akan yadda matasan arewa ke yin amfani da damammakin da kafofin sada zumunta ke da su ganin yadda aka saba cece kuce da yadda ake fadace-fadace akan gulma da ababen da bai kamata ba a kafofin sada zumunta dai na da alfanu daban-daban musamman sauƙaƙe mu'amalolin zumunci kasuwanci cinikayya da ke kai ga samun kuɗaɗen shiga da dai sauransu tsakanin mutane a duk faɗin duniya sai dai wasu matasa sun mayar da waɗannan kafofin wajen fada da yada kalaman batanci zagi nuna tsiraici da dai sauran ababe mara canji ko gani kamar yadda alƙalma daga kafofin ke nunawa ina matsalolin suke yanzu bari mu sada ku da ƙwararriya a sha'anin mu'amala da kafofin sada zumunta don yi mana bayani
sunana Faiza Nasir ni communication strategist ce kuma ƙwararriya a sha'anin kafofin sada zumunta hakikanin gaskiya abin da ke faruwa shine mu a arewa in kika duba orientation din mu ba mu san mu promoting wani abu namu ba ba wai duka gabaki daya ka zama dai ba akwai wasu da suka samu wannan exposure din saboda ganin yanda wasu suke ba mu da wannan orientation din nan mu dauke koda abu na gargajiya ne da sauran su nan mu promoting in culture traditions da sauran su a way of showing cewa mu ɗan arewa ne ga irin namu uniqueness din irin namu baiwa da hikimomi da sauran su ba dan zaki gani idan aka duba kaman ta kudu ba haka yake ba su duk wani abu nasu komai kalilan shi zaki ga an yi promoting din shi nan da nan in abu ya faru yanzu nan zaki ji labarin shi su suna iya abu mai kyau za su kawo duk wani abin da ba mai kyau ba zaki taba jin shi ba sai duk wani abin ya faru yayi karfi sosai ne shi ne zaki ji labarin shi suna dada strengthening din wannan image din dan su nuna cewa su ga inda suke ga irin nasu uniqueness din
shi ma matashi mai fadakarwa akan kafofin sada zumunta kama daga Facebook Twitter Instagram da dai sauransu yayi mana karin bayani kan matsalolin
sunana Suleiman Hashim wato yadda za a juya wannan maudu'i yadda lamarin yake tafiya ba abu bane mai wahala shine wato dole ne sai mun koma ta farkin gaskiya kuma shekaru da yawa da suka wuce musamman ma lokacin da mutanen mu suka fi zama akan ragamar mulki sai muka ki mu fadi aibin su a lokacin ko kuma ma mu bada shawara ko da ba za ka fadi shi a yanayin ID ba ai kana iya bada shawara misali to sai muka ki gaba daya to sai abin yanzu sai zo ya zame mana jiki kuma sauran mutane ma yanzu idan kai magana sai a tuno maka sai ce to ai lokacin da dan uwanka ma yake wurin kai ma baka ce komai ba to saboda haka adan mai isa yanzu shine zaka fara magana to kin ga lamarin gaba ɗaya ya tare ya kwabe to saboda haka lamarin arewa su masu fada aje dole ne su dawo wato a cin kuɗe a wuri daya kuma duk lokacin da mutun ya fito yayin magana mai ana kamata a ce an dungoma an wato mara mishi baya yadda za a yi maganar nan tashi ta kai ga gaci amma yanzu nayi magana wani dan uwana kuma ya fito ya soke ni watakila saboda ko yana da alaka da wata siyasa ko gani yake yi idan ya yadda da maganar da na faɗa za a hana shi cin abinci ko wani abu makamancin haka sai kiga mutane sun zame su saboda haka wannan shine kawai matsalar abu ne da ba wai yau ya fara ba ya gini zuwa lokaci abin ya zama jiki yanzu kadan din ma da suke so su yi kuma suna samun kalubale ba kadan ba saboda yawancin mutane za su tuna musu ce to a lokacin da ku ba ku kenan babu wanda ya ce wani abu to wannan shine matsalar
bari mu koma ga ire-iren manufofin da ke kai mutane buɗe shafukan social media daga bakin kwararriya a fannin
sunana Hauwa Mustafa Babura mazauniya a nan Amurka jihar Missouri farko dai akan social media a wannan shiri na matasa ina so in fadakar da mutane akan cewar wasu suna shiga social media ne da nufi kala-kala ya danganta da irin tsarin rayuwa akasarin matasa za ku ga sun shiga kamar irin TikTok saboda kawai shakatawa da shakatarwa to ni dai na fara ma dai social media ne tun daga Facebook wajen shekara ya kai 10 ko 11 amma farko da na fara Facebook kawai dan fadakarwa ne ba wai lalle ilmantarwa ba irin kawai kana sha'awa ka sa hotonka yau da gobe baka san ba ma akwai wani samu na kuɗi ko babu amma gaskiya tarihi na a social media tunda yanzu YouTube ma bangaren social media take to na dade da ina samun kuɗi ko ince riba a social media farkon riba da na fara samu a social media shekara wajen 20 da suka wuce na fara sai da fina-finan Hausa a yanar gizo sai YouTube ta shigo to da YouTube ta shigo ma na dan fara to dai har ka yau da gobe dawainiya wannan wancan na dai dakatar amma gaskiya na samu nasibi sosai sosai wajen sai da Hausa film a yanar gizo a dev like I can say fadin duniya ya hada ni da mutane da sanayya da sauransu to bayan dakatar da wannan kuma aka kwashi shekaru da yawa aka zo aka bude irin su Instagram su Twitter su TikTok din nan ni ma dai sai nazo kuma na fara shiga Instagram shiga ta Instagram gaskiya bai fi shekara 5 farkon abin da ya janyo hankali na ga Instagram gaskiya aikin agaji
baya ga batun manufofin da ke kai mutane ga bude shafukan sada zumunta bari mu duba yadda ake samun kudaden shiga a kafofin
to a hankali da mancan ina da dan ilimi na kadan na yanar gizo da computer na san ana samun kudi sai na lura naga cewa a wannan bangare ma na Instagram zan iya samun kudi shi suke kira monetization so zaka iya yi wa mutane talla su biya ka wannan shine ma karamin kudi da zaka samu na yan tallace-tallace local na mutane to akwai manyan kamfaninnika da idan suka ga kana da mutane za su iya kiranka da kansu ko su aiko maka kyautar kayan su ka gwada in yi maka ka musu review sai mutane su siya a pageinka sai su kuma su baka commission either kudi ko product inda suke siyarwa inda ni dai nake samun babban riba kudi na babba da yake zuwa daga Instagram shine wajen ni da nake sai da goli to akwai wani kamfani na vitamin da ake kira goli so alhamdulillah to ni naje nayi applying da kaina nace ina so in zama wato kamar representative din su kenan suka yadda mini suka duba abubuwa na suka bani specific coupon na musamman wanda yake alaka da sunana ni zan zabi suna naje na saka shi a yanar gizo so yanzu daga ko ina ban ma sani ba ba sai na yi talla ba kawai zan bude ido in wayi gari in bude abina in ga kawai ina ta samun kudi babban kudi na a social media daga wannan company yake zuwa akwai abin da ake kira AdSense a Google zaka saka so duk wanda in clicking shi ma ana biyan ka so akwai dai hanyoyin samun kudi da yawa akwai hanyoyin fadakarwa da yawa ita social media gaskiya wata kafa ce da ta zo duniya wanda in aka tsaya aka lura za a ga ana amfanuwa da ita fiye da rashin amfanuwa da ita
lokaci yayi da zamu ji ta bakin matashiya mai amfani da kafofin sada zumunta wajen yin tatsuniyoyi kuma tana samun kudaden shiga ta nan
sunana Zainab Muhammad Anani to ni a gani na idan muna son mu shawo kan matsalar rashin maida hankali ga batutuwan da suka fi muhimmanci a kafafen sada zumunta to dole sai mun yi amfani da kafafen sada zumuntan ta hanyar da ya dace mafi akasari idan matasa na suna yawo a kafafan sada zumunta suka ci karo da batutuwa masu muhimmanci misali yadda za a haɓaka tattalin arzikin ƙasa ko kuma yadda za a shawo kan matsalar rashin tsaro ko kuma a'a wani muhimmin labari da ya shafi rayuwar dan adam sai kaga an wuce waɗannan labaran ba tare da amshe ko uffan ba amma idan aka kawo batutuwan gulma ko wance tayi kaza ko wani ya auri kanwar abokin sa ko wata ta kwace mijin wata ko wata ta saka tufafin da bai dace ba sai kaga matasa suna tarjirgen tofana su albarkacin bakin ni ba na tunanin wannan daidai ne ya kamata matasa su fi maida hankali akan abubuwan da suka fi muhimmanci mu yi koyi da ƴan uwanmu dake wasu sassa na kasar nan yadda suke amfani da kafafan sada zumunta domin nishadi da kuma shawo kan matsalolin da ya shafi rayuwar su yadda suke amfani da kafofin sada zumunta wajen ganawa da shugabannin kasar nan a duk lokacin da bukatar hakan ta taso sannan kuma nuna halin ko in kula da muke yi idan muka ci karo da wasu labaran da suka danganci matsalolin tsaro musamman ma idan babu ƴan uwanmu na jini a cikin waɗanda matsalar ta shafa ba abu bane mai kyau sabanin kudancin kasar nan da idan abu ya samu mutum ɗaya tak to duk za su hada kai su yaki matsalar ta hanyar kafafan sada zumunta wasu lokutan ma ba sa duba bambancin yare ko addini har sai gwamnati ta amince da bukatun su sannan fa za a samu zaman lafiya to ƴan uwana matasan arewacin Najeriya ina kira da mu hada kawunan mu sannan mu yi amfani da kafafan sada zumunta ta hanyoyin da suka dace ba kawai mu tsaya a gulmace gulmace da aibata junan mu ba
madalla masana da sun sha jaddada cewa idan aka yi amfani da kafofin sada zumunta ta hanyoyin da suka dace za su iya taimaka wajen gyara rayukan matasa bunƙasa yanayin samun kuɗaɗen shigan su da sanin halin da duniya ke ciki da dai sauran muhimman abubuwa to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan zamu nada ta bar man shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdullahi ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam
madalla yanzu kuma sai neman shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta gabatar
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako sai yi magana ne akan ciwon basir wanda a turanci ake kira da pile a likitance kuma ake kira da hemorrhoid Basir dai cuta ce dake haddasa kumburi da rashin sukuni a wasu lokutan ma har da zubar jini ta dubura dan adam tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum na shahararren asibitin Ni'ima dake jihar Bauchi inda ya fara da yi mana bayani game da cutar ta basir likita gare ka
shi ciwon basir dai a turance an fi kiran shi da pile amma kuma a likitance asalin sunan shi shine hemorrhoid so wannan ciwon basir din nan ba wani babban cuta bane illa kaman bayani haka shi wannan duburan namun nan kaman yanda muka sani yana da jijiyoyi jijiyoyin da yake kaiwa jini wanda yake taimakawa tare da su muscles wato tsoka kenan da yake jikin dan adam gurin shiga a gurin wato ainihin fitan bayan gida kenan so yayin da ya kasance cewa daya daga cikin waɗannan jijiyoyin ya kumbura yayi kumburin da har zai zo ya fara takura gurin yanzu ya kasance ya fara yin jini yana yin kaikayi yana yin zafi alal misali to shine ake kira da wannan shi hemorrhoid ko kuma pile ko kuma basir a hausance so ba wani babban abu bane illa wannan jijiyan da yake jikin mu ne yake kumburi saboda waɗansu dalilai da zan tattauna a gaba
to likita shin me ke haddasa cutar basir
babban abin da yake kawo wannan basir din shine bayan gida mai tauri tare da straining yayin yin wannan bayan gidan straining shine wannan nishin da zai kasance mutum yana yi dan bayan gidan yayi tauri wannan nishin yana jawa pressure yayi yawa a wannan particular gurin wato a cikin jikin dubura to wannan nishin da mutum yake yi saboda bayan gida mai tauri shine yake janyowa sai jijiyoyin sai su fara reacting sai kuma on their own su fara gajiya wato gajiyan nan shine zamu iya kama a matsayin pressure kenan suna gajiya sai kuma su fara dan kumburin a gaba continuously wato a gaba yana kai yana taruwa har sai kai to the extent that ya kara wannan kumburin so a takeicen takaitawa dai kenan yayin da mutum yana yawan samun matsalan na bayan gida mai tauri wanda ya kai to the extent that zai na yin nishi ko kuma yawan zama akan shadda ko kuma ba kan shadda ba wanda ya kamata a ce mutum yayi bayan gida cikin minti 2 minti 3 ga mutum yayi minti 15 20 30 ko ma sama da haka dan yana so bayan gida ya samu ya fito yana ta gwagwarmaya a cikin bayan gida yana ta shan wahala to shine babban dalilin da yake sawa wannan basir din yake samu har ya fito
To kamar wasu alamomi ne da idan mutum ya ji ko kuma ya gani suna bayyana za a iya cewa wannan lalle yana fama da cutar basir.
To shi wannan abu da basir akwai wanda bai da alamu wato asymptomatic kenan akwai wanda kuma da asymptomatic wato wanda suke da alamu. So ba mu maki bane mutum yana da basir amma bai da kowane alamu guda ɗaya amma kuma ga wanda alamu ya fito musu to yawanci ɗaya daga cikin wa'annan ne ko ma gabaki ɗayan su. Na farko dai akan samu shi kanshi kumburin wanda mutum zai na jin abun a cikin shi wannan lokacin ma har yakan fito da jini sai dai kuma a gane wani abu ba wai bayan gidan bane yake yin jini a shi jini daban bayan gida daban yayin da aka ga jini a cikin bayan gida to wannan kan tabbas ba basir bane amma yayin da ya kasance ga bayan gida daban ga jini kuma daban to wannan yafi alamun basir gaba in so yana musu tsananin zafi akwai wanda yake zuwa musu da majina ma a jikin shi tare da kuma wato ainihin kaikayi ta wannan general discomfort din discomfort din mutum ya ta jin wani iri ko ya zauna ko yana tafiya ko kuma yana wani abu ma zai ji still akwai nan rashin jin daɗin a ta gurin duburan shi ko kuma ta gurin duburanta to wa'annan su ne manya-manyan alamomi na wannan basir din abin ba zallan nan ba ya kamata mu fi sa himma da kwazo akan ire-iren wa'annan basir din dan shine zai famu dama mu san cewa okay to eh doga irin nawa alamun yanda take zuwa mun daga kuma cikin manya-manyan ire-iren muna da su in degrees ne wato hawa-hawa kenan muna da first degree muna da second degree muna da third degree muna da kuma fourth degree to first degree shine wanda babu prolapse prolapse ne shine wannan bulluko wannan so mutum kenan yana da basir amma tana ta ciki wato internal hemorrhage kenan so kuma menene ba zai taba jin ta ba amma kuma yana da shi ko kuma tana da shi na biyu kuma akwai prolapse amma prolapse ne kan akunin yayin straining yayin da mutum ya kasance yana wannan doganin shi nan da na faɗa a baya yayin da mutum kuma in aka ce yana nishi to ba mun mamaki bane bayan gidan yayi wannan taurin to sai kasance cewa kenan abin ya fara bullukowa amma in ya kasance babu matsalan nishi in ya kasance shi a bayan gida zo da laushi to wannan ba zai bulluko gabaki ɗaya ba shine second degree kenan fourth degree ko kuma degree ko kuma in ce hawa na uku shine yayin da ya kasance saboda nishin da mutum yake yi saboda bayan gida mai tauri to sai ya kasance shi a wannan ya bulluko wato shi wannan jijin da na faɗa yake kumbura sai ya bulluko amma kuma ba zai koma ba har sai an sa yatsa an mai da shi wato za a iya pushing in shi back kenan sai kuma fourth degree wato na ƙarshe shine ko ka sa yatsa ba zai fito ba saboda wannan nishin da ake is continuous wato ya dade na wani tsawon lokaci alal misali kuma ya kai to the extent that bullukowan ba wanda mutum zai iya maidawa bane so kenan mutum zai iya tambayan kanshi shin in yana da basir alal misali mai bullukowa ne a wanda zai zo ya kasance ya koma da kanshi ne wanda sai ka sa yatsa ne ko kuma wanda ko ka sa yatsa ma ba zai koma ba dan za ta iya ka sa ya koma amma kuma ya sake fitowa so ka kenan kullum mutum wannan gurin ya kasance yana da shi to kenan yana bude constantly so ba mun maki bane yana da wannan fourth degree daga wa'insu ire-iren shi ko muna da internal muna da kuma external internal shine wanda yake ta ciki wanda kamar yadda na faɗa ba dole mutum ya san yana da shi ba external kuma shine wanda har muke ganin shi wanda gashi ne yana zaune a waje amma daga cikin wanda suke fitowa harin shi ne shine thrombosed hemorrhoid wanda shi kuma tarin jini ne wanda yake fitowa shi ma duk ta wannan jijin da na faɗa din ne kumbura sai zo yayi waje amma daga cikin manya-manyan alamun shine tsananin zafi zafin da in ba a kiyaye ba wa'insu har akan ba su gado sai kuma ya kasance yana zuwa da jini tare da wannan duk alamomin da na faɗa a baya na su majina tare da kuma rashin jin daɗi a dubura gabaki ɗaya.
To likita shin akwai wasu nau'ikan cututtuka da suke da kamanceceniya da ciwon basir?
Eh tabbas akwai su wa'insu ko ba wai zallan kamanceceniya bane but rather matsala ne da ake samu tsakanin wanda shi yake tunani yana da basir da kuma ba ma basir din yake da shi ba wato marar lafiya kenan musamman yayin da ya je gurin likita bari wani bayani a burgu jonne yana da kyau don Allah mu fahimta da yawa daga cikin mutanen da suke da wani rashin lafiya da ya hada da dubura in sun zo gaban mu sukan ce mana suna da basir ne to yayin da kace kuma kana da basir abinda ni likita san dauka shine ai wani likita ore ya ganka ko kuma ya ganki yayi diagnosis ɗinka ko kuma ya tabbatar da cewa eh kana da basir to da kazo ka faɗa mun ni ko kai zan daura akai ne to ba dole kasance na tsananta a bincike ba musamman ya kasance cewa ga patient guda 30 suna jira a baya gashi ya kasance cewa ni kaina na gaji ko kuma akwai aikace ko kuma gashi an kawo emergency to kai kuma ka zo ka ce mu kana da basir to abinda zan yi ko zan rubuta ka ce kana da basir ne ba abun mamaki bane ba basir kike da shi ba dan uwana ba abun mamaki bane hala kana da anal fissure ne ko kuma anal carcinoma ko kuma kuma anal fistula ko kuma anal abscess ko kuma pruritus ani ko kuma diverticulosis ko kuma irritable ko kuma inflammatory bowel disease ko kuma su colorectal carcinoma. So bari dan yasa a gurguje wa'innan su ma a namu fahimtar basir din da mutane suna kama da basir amma kuma kwata-kwata akwai wanda basu da kamanceccen ne yanzu kamar aka ce fistula ina nufin rami ne da yake fitowa a gefen dubura to kaga mutum ba dole ya san rami bane wannan sai zo ya ce maka kai basir ne bai ma san cewa wannan rami bane so kaga a matsayin ka na likita ba dole ka sa himma da gwazo a yi wannan binciken da na faɗa a baya ba wannan ya kasance fissure ne shine kamar dan yago wanda yake bullukowa ko lamin wanda yake fitowa ta gurin dubura wanda wani zai ce maka yana da basir ko ba basir bane fissure ne abscess wato zai kasance cewa in mutum yana da wato kamar a ce diwa ne wanda ya zo ya taru a gurin wanda mutum zai ce maka gashi nan yana da basir so duk ba su bane carcinoma kamar cancer ne gabaki daya so in mutum ya zo ya kasance yana da cancer ya zo ya ce maka yana da basir so kun ga abubuwan sun yi asalin hannun riga kuma gabaki daya management din su da treatment din su ba iri daya bane balle kuma mutum ya wani cucuka yake da shi wato pruritus ani kenan ya ta samun kaikai na wannan duburan wannan kuma ya kasance yana barin farce ya ji ciwo kanshi wanda zai iya jawo fissure din for example duk za su taru da kalma guda daya ne ina da basir so sai sa jama'a in kun zo kar ku ce wa likita mace ne ko namiji ina da basir ko kuma alal misali wani abu kamar haka ku nuna musu ko kuma ku faɗa musu alamomin da kuke ji kuma yana da kyau ku insist ku ce su gani su ma su duba especially in ya kasance cewa guri ne wanda ka san iya akwai ƙwararrun ma'aikata in ba haka ba to zai kasance mutum ya zo ya develop wani condition din da ba shi ba sai satuka wata da watanni wa'ansu ma har wa'ansu shekaru kuma kafin a zo a gano cewa ai gabaki ɗaya ba ma wannan yake da shi ba ya daɗe yana ɓata kuɗin shi ta daɗe tana ɓata kuɗinta ɓata lokaci tare da kuma shan magungunan da ba gaira ba dalili.
To likita shin ma cutar basir tana ɗaukar lokaci ne kafin ta bayyana bayan mutum ya samu cutar?
To gaskiya wannan ya fi alaƙa da irin yanayin bayan gida mai tauri da mutum yake da shi da kuma irin lokacin da ya daɗe yake yi da kuma uwa uba wato yayin da ya zo yin wannan bayan gidan yana irin wannan nishin nan saboda bayan gidan ya samu ya fito. Ya kasance mutum ya yi satuka wata da watanni kan ba abin mamaki ba ne zai iya developing ishi amma ya kasance cewa mutum kwata-kwata ba ya da irin wannan ishi na bayan gida mai tauri ko kuma yanzu ya kasance ya daɗe yana zaune a bayan gida ko kuma gashi nan bayan gidan ya dame shi yana kan riƙewa aikin shi ne riƙe bayan gida ba don komai don alal misali yana jin wani iri na zuwa bayan gida ko kuma a inda yake zaunan babu bayan gida ko kuma yana jiran wani lokaci ya yi alal misali 11:30 safe mutum yake jin bayan gida sai ya ce a to yanan da awa 1:30 za a gida sallar azahar to bare bari sai lokacin sallar azahar to kunne in ta yi kafin ya je ya bayan gida to duk wa'annan abubuwa ne wanda suke developing suke taruwa suke iya determining din wannan fito wanda ba su din so kenan babu wani takamammen lokacin da za a ce maka ai nan da sati biyu sati uku wata ɗaya wata biyu wata uku a'a duk abin da zai sa a samu wannan pressure a wannan veins din nan wato jijiyoyin da suke jikin dubura da har zai zo ya dame su su fara bullukowa to duk shine abubuwan da ake so a yi avoiding wato a guje mawa in dai aka guje masa to insha Allahu ta'ala to shi ma wannan matsala na hemorrhage din ko kuma pile ko kuma basil insha Allahu zai tafi.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a Latinas a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani makon inda likita zai yi mana bayani kan alakar maiƙo da kuma zaki da cutar basir. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa mu kasance lafiya.
Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi.
So nasiha ta tonan ne safiya ta mai da hankali akan haɗin kai. Haɗin kai abu ne mai matukar muhimmanci domin shi ne abin da zai iya shikawo zaman lafiya. Cikin littafi mai tsarki akwai wata al'umma lokacin al'ummar ta fara yawaita sai suka yi shawara suka ce bari mu zo mu tattaru wuri ɗaya mu zo mu yi ganuwa mu yi ta da tsayi hal mu kai ga Allah. Sai aya ta ce da Ubangiji Allah ya ga tunanin wannan al'umma abinda suke kokarin yi za su cimma guri za su cimma manufa sai ya ce to bari mu sauka mu dagula harsunansu. Ta haka aka dagula harsunansu kowa da kowa bai fahimtar abokin aikinsa ta haka sai suka watsi. So alama ce mai cewa da a ce suna fahimtar junansu za su tafi har ƙarshe sai sun cimma guri nasu. so kiran da nake ga al'ummar mu ta Niger shine mu kasance da irin wannan danyantuwa da tunani daya da harshe daya ta haka zamu iya mu cimma manufa ta haka kuma zamu iya mu zauna lafiya ubangiji ina addu'a domin kasar mu ta Niger ka ba mu danyantuwa ka ba mu hadin kai ka taimake mu da zamu iya mu cimma guri na alheri wanda yake a gaban mu ka raba mu da dukkan abin da zai kama mu tashin hankali ya kama mu damuwa ya kama mu hargitsi da zubda jini har ma da rasa rayuka a cikin kasar mu nagode maka domin zaka aikata fiye da abin da na roke ka cikin sunan Isa Almasihu na addu'a amin
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A zuwa madadin waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladies Creation da ta daidaita mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.